shugaba Akufo-Addo yayi wannan kira ne a yayin jawabin da ya gabatar a taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da aka gudanar a taron shugabannin kungiyar tarayyar Afirka karo na 37 taron wanda aka yi wa takin kafa cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta tarayyar Afirka a tsarin ajandar Afirka don soke fasalin tsarin hada-hadar kuɗi na duniya.
We're all in agreement that the way the global financial architecture works at the moment, it doesn't work in our favor, and that there is a need to make some fundamental systemic reform.
Yace dukkan mu mun yarda cewa yadda tsarin hada-hadar kuɗi na duniya ke aiki zai taimaka mana, kuma akwai buƙatar yin wasu muhimman sauye-sauye a tsarin. Amma yin hakan kuma na buƙatar mu Afirka mu ɗauki su matakai da za su taimaka mana wajen samun kuɗaɗen da za su tafiyar da tattalin arzikinmu. Shugaban ya ƙara da cewa idan har aka samu hanyar ƙara ƙarfin samun kuɗaɗe ga cibiyoyin Afirka, to lalle an samu turbar samar da kuɗaɗen cigaban Afirka. Bincike da aka gudanar ya zuwa shekarar 2021 na cewa jimillar ajiyar ƙasashen Afirka da ke ƙasashen waje ya kai kimanin dalar Amurka tiriliyan 1.1. Shin ko me yasa kasashen Afirka ke ajiye waɗannan makudan kuɗaɗe a ƙasar waje? Tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Tijjani kenan.
Kuɗin da ake ajewa daga kasashen waje, musamman wasu bankuna daga Turai, akan ajiye su ne kan imma dalan Amurka, euro, ko kuma wani lokacin ma akan ajiye su kan gol, duk lokacin da yake kasanta shiga matsala na wurin faduwar darajar kuɗinta, ko kuma za ta yi wani cinikayya da kasashen waje akan yi amfani da wannan kuɗaɗe da yake adana. To kira da yi da cewa wannan kuɗaɗen kaso 30 ne kada kai kasashen Turai a bar su nan nahiyar Afirka, musamman za a yi adana su daga African Development Bank, African Bank, wannan duka zai taimaka.
A cikin ɗan kwanakin nan dai shugabanni da gwamnatocin kasashen Afirka sun ƙara ƙaimi wajen kafa ƙungiyar lamuni ta Afirka da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na AU guda uku, waɗanda suka haɗa da babban bankin Afirka ECB, asusun ba da lamuni na Afirka AMF, bankin zuba jari na Afirka AIB, da ƙirƙirar kasuwar hada-hadar hannayen jari. Wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana, kuma babban daraktan dandalin muhawara da ba da shawarwari, wato Advocacy and Policy Alternative Forum, Malam Nuhu Ilyasu, ya yi ƙarin bayani ga alfanun da za a samu idan aka yi aiki da shawarar.
In African countries suka retain 30% of foreign reserves na suka ajiye da financial institutions na ga Africa, what it means is that governments na su iya su je wuri su karbi loans na at concessional rate, and ya taimaka ga government na in its development activity.
Ce idan gwamnatocin Afirka suka rage kashi 30 cikin 100 na kuɗaɗen da take ajiyewa a waje, idan gwamnatocin suna buƙatar rance, za su iya zuwa su amsa ba da ruwa ba, wanda zai taimaka wa gwamnatocin gudanar da ayyukan ci gaba. Hawa kuma 'yan kasuwar Afirka za su iya zuwa su samu rance su bunƙasa kasuwancinsu, kuma hakan zai buɗe ayyukan yi da kuma kawo ci gaba a Afirka. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto a jawabinsa ya nuna goyon bayansa ga wannan shawarar shugaba Akufo-Addo ya gabatar. Ya ce shawarar na da matuƙar muhimmanci idan nahiyar Afirka na son tsallakewa zuwa mataki na gaba. Idris Abdallah Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.